الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin itiqanul Qur'an da yake nan kwanan Jaba a kanan Najeriya, kuma wannan rana ta Litinin wanda yau 15 ga watan Safar hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda kuma ya dace da 14 ga watan 2019. Darasin da zamu yi a yau shine darasi na 15 a cikin wannan littafi mai tarin albarka, Sharhul Manzumatul Haiya, wanda zamu tashi shafi na 43 baiti na 11 wanda yake mas'alatu nuzulillahi azza wa jalla. Yace wa qadiyan zirul jabbaru fi kulli laylatin bila kayfa jalla al wahidul mutamaddih. Kamar yanda nace muku, ita wannan haiya wazanin baiti ta shine al baharu tawil, wanda yake ala wazanin fa'ulun mafailun fa'ulun mafailu. To kaga yanzu nan bila kayfa ni a nuska ta sai akai kuskure, akai kasarata, ni akai bila kaifin, amma daidai din shine bila kaifa. In ka ci za karanta bila kaifin to baitin zai kare. Yawwa, domin misali kamar muka ce fa'ulun mafailun fa'ulun mafailu, to kaga nan bila kaifa jallal wahidul mutamaddihu, to amma ka ce bila kaifin ya kare. Saboda haka kuma dama itala nafiya diligence ba ta daukan kasarata ne, sai dai ya zamo fataha ko kuma tanwini, ko kuma ci tanwini nan ko ya zamo cewa ilimin nazam matani. Ina fata mun gane. Misali kaga zai zama bila kaifa, arabiyyatan zai zama kuma bila kaifun, kuma zai iya zama bila kaifu, amma ba zai taba zama bila kaifin ba arabiyyatan. Ina fata mun gane. To shine kafin mu ci gaba da bayanin wannan baiti, darasin mu da ya gabata mun yi bayani akan sifatul yadaini lillahi subhanahu wa ta'ala. To kun san shi alqur'ani wato zaka ga akwai fuskoki da dama na wayansu abubuwan da in mutum bai bibiye maganganun malamai ba, bai karanta littafan malamai ba, kila sai a zo a rifta shi ko kuma a yi masa wayo a ciki. Na farko, shi Qur'ani za mu ga cewa da larabci Allah ya saukar da shi da usulubi irin na larabawa. Abinda ya tabbata a wajen Allah shine sifatul yadaini, kamar yadda hadisai da ayoyi suka ambata bal yadahu mabsuṭatani lima khalaqtu bi yadayya. To akwai wanda suke so yan bid'a ne, wanda kullun kokarin su kwakulo wata aya wanda suke ganin za ta zama masu ugargindi, ta zama masu makami a wajen rushe abinda suke so su rushe. Akwai wanda zaka ji suna cewa to ai cewa Allah ya halicci annabi Adamu da hannayensa biyu ba haka bane. In magana ce ta wannan, to sai mu ce ai ayat Qur'ani ma ta nuna duk dabbobi Allah da hannunsa ya yi su. Misali ayat suratul Yasin, Allah yana cewa awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina. Kaga aydina jam'i ne na wato ainihin aliyat sai sai to kenan na farko wannan zai nuna cewa insha Allah ba ma hannu biyu gare shi ba hannaye ne da yawa sannan kuma wannan ya nuna cewa dabbobi ma Allah duka da hannunsu da hannunsa yayin su ta'ala Allah wa zalika wadun kabira to idan muka duba usulubin ita waccan aya da wannan zamu ga cewa ya bambanta na farko ka'idan malaman lugha akwai mufradi akwai tasniya akwai jami'i mufradi ba baya koko tasniya ba ta daukar wani abu sai adadi wanda yake mahsul duk inda zaka ga tasniya mafi yawa a larabci to abinda take daukan wani adadi mahsul ma'ana wani adadi takaitacce amma ambatan jami'i baya nuna ta'addud wani lokaci yakan zo lil azama domin a bisa wannan gurguwa fahimta sai mu ce ta shi ma zatin Allah ba ɗaya bane Allah ya ce inna fatahna laka inna kenan Allah su su nawa ne ko ba haka bane ba irin wannan a cikin alqur'ani duk gasunan inna anzalnahu kaga kenan mu muka saukar da shi kenan sai a ce azati ta'addad wanda ke babu wani wanda ya faɗi haka to duk lokacin da jami'i zai zo wani lokaci yana nuna azama yana nuna girma yana nuna buwaya yana nuna ɗaukaka a cikin al'amuran mu na yau da kullum ila wani shugaba zai iya zo ya ce ai wannan makarantar mu muka gina ta ai wannan ajin mu muka kafa harsashin sa ai kasuwa kaza mu ne muka samar da ita kaga anan yana maganan matsayinsa a matsayinsa na gwamnan gari ko shugaban kasa bai nufin da shi da shugaban kasa da su ko shugaban da su gabace shi ko kuma da wanda za su zo nan gaba to na farko idan muka duba awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina Allah bai jingina aikin zuwa gare shi ba sai ce mimma amilat aydina daidai yake da bima kasabat aidiku Allah subhanahu wa ta'ala idan ya saka yan wuta a wuta yayi masa azaba to yakan ce zalika bima kasabat aidikum wannan shine abinda hannayenku suka aiwatar ma'ana kenan ba a yi mutum azaba sai da abinda hannu yayi banda magana da baki banda kafa banda kaza a'a ma'ana ana nufin abinda kuka aikata kawai shine abinda ake nufi waccan aya da Allah yake cewa lima khalaqatu sai da dangana aikin zuwa gare shi sannan sai ya ce bi yadayya kuma ittifaqin malaman sunna cewa ita wannan daga cikin ayatu sifat wannan ayatu daga cikin ayatu sifat amma wancan mimma amilat aydina fa daga cikin ayatu sifat kuma kamar yadda fada idan ka ce ai jam'i ake nufi to zaka ce zati ma ya ta'addad in kai la'akari da irin su inna anzalnahu da sauransu a wani wurin Allah ce zalika bima qaddamat yadaka wa anna Allah laysa bizallamin lil abid kaga annan abinda ake nufi abinda ka aikata kenan da Allah ya ce mimma amilat aydina shine mimma amilna wa mimma khalaqna kawai abinda muka duk wani malamin tafsiri da kake fassara ta kenan mimma khalaqna shi zai kida mimma amilat aydina an'am wannan inda a ce ana nufin abin nan ayatu sifat to kenan za a iya cewa wannan aya ta rushe waccan aya da ta nuna annabi adam maziyarsa Allah subhanahu wataala ya dace shi da hannunsa saboda haka wannan aya ba dai take da wancan ba misali Allah ya ce tabarakallazi biyadihi almulk annan kuma sai ka ce yadu wahida kaga ba za ka ce haka ba malaka dan ba ta daga cikin ayatu sifat kwata-kwata ina fatan fahimci wannan saboda ka'idar ita ce tasniya tana zuwa domin nuna adadi wanda yake masu amma jami'i bai nuna wani adadi sai dai wani lokaci ya nuna azama ko kuma ya nuna mujarradin aiki shi kadai ina fatan fahimci wannan to wannan shine duk da tafar da za karanta na aqida to wannan shine ainihin tafsilin da za ga ce sun yi maka yanzu misali a hadisin dajjal manzo alayhi salatu wassalam yake cewa dujal zai zo idanunsa guda biyu dayan ya manne ko kace ya nane dayan kuma ya ballako kan ina batu tafiya kai ka ce wani inabi ne wanda abin nan wato kun san tsada an jin wasu san tsada to yadda ka san tsada haka irin da jale yake to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce inna rabbakum laysa bi'awar ubangijin ku ba ido daya gare shi ba Allah subhanahu wataala ya sifanta kansa da ainaini a cikin hadisi da yawa to yanzu Allah inda yake cewa tajri bi'ayunina nan sai ka ce al uyun kenan mutaaddida a a kaga tajri ala mar'an minna tana gudana a bisa kulawar mu kai kanka yanzu a magana ka ta Hausa zaka ce ka je kai komai duk abin da akai ani akai gido na akai kaga lokacin da kace akai gido na farko baka da azo an taka da kafafuwa akai gidanka ka zo akai wannan sannan kun bai nuna cewa idan ka kwaya dai wanda kace ani duk akai gido na duk abin da kai in ga dama kace akai gidanu na bai nuna cewa idan ka uku ne zuwa sama to wannan uslubi ne na larabci na Qur'ani yazo da shi babu wani iskali a cikin wannan ayoyi ina fata mun gane amin 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 to sai yake cewa wa qad yanziru al-jabbaru fi kulli laylatin yace tabbas Allah mai kasaita yana sauka a kowane dare bila kaifa ba tare da takayifi a ce ga yadda yanayi yake ba jallal wahidul mutamaddihu ko mutamaddahu jalla Allah ya daukaka al wahid wanda yake shine tilo al mutamaddahu wanda yake shine shayabo to anan da yake cewa wa qul a wa qul ne wa qul ay kuskure ne daga waje na yace wa qul yanzilu al jabbaru ka fada ya kai ahlus sunna kan ka tsaye tunda abinda manzon Allah ya fada sahabbai suka rawaito ka fada kan ka tsaye ka kai wata inda ka fada ka ce yanzilu al jabbaru Allah ya ambaci kansa da sunan al jabbar kalman al jabbar tana da ma'anoni ko dai al jabbar bi ma'ana al jabir allazi yajbur al kasr wato Allah subhanahu wataala shine wanda yake dora karaya lokacin da mutum ya talauce ya kare Allah ya so sai ya dora shi lokacin da mutum ya fada kwata ya shiga a cikin damuwa cikin bacin rai ya samu karewa Allah subhanahu wataala in ya biya masa bukata kaman ya dora shi kenan to Allah ya ambaci kansa da al jabbar sannan al jabbar shine wanda yake mai nuna kasaita Allah subhanahu wataala shi ya cancanci kowace irin kasaita da kamala to Allah dan wato shi sanya ma hadisi yace wato abin nan yanzilu jabbaru a wata riwaya domin a nuna cewa ita kanta wannan sifatun nuzul tana nuna kasaita ta Allah da kuma isa to da yake cewa wa qul yanzilu jabbaru yace ka fada cewa Allah mai kasaita mai nuna isa yana sauka fi kulli laylatin a kowane dare a cikin kowane dare to nan sai ce bila kaifa malamai suka ce abinda ake nufi da cewa bila kai ba ana nufin ita saukar ba ta da kaifiya ba a tana da kaifiyar da shi Allah shi ya santa ma'ana bila kaifin nahnu na'lamuhu ba tare da wata kaifiyar da mu za mu iya sani ba wato ku dabbaka maganar Imam Malik rahimahullahu ta'ala lokacin da wani yake tambayar sa Ar-Rahman al-Arsh istawa sai sai kaifa istawa Imam Malik saboda nauyin tambayar na sai da gumi yake to masa sai yake cewa al-istiwa'u ma'lumun a wata riwaya ko kuma al-istiwa'u ghairu majhul idan aka ce daidaita duk balarabi aka ce daidaita san me yake nufi daidaita amma sai ya ce wal kaifu majhulun amma ya yi daidaita mu wannan ba abun sani bane a wajen mu ba mu sani ba to kenan kun ga da yake cewa wal kaifu gairu ma'lum a wata abin nan ko kuma wal kayfu majhulun kaga inda a ce babu kayfiyar da sai ce wal kayfu mumtani'un amma sai ya ce majhulun ba abin sani bane mu a wajen mu ina maimaita mana wani dan bid'a zai zo ce maka to tunda kace Allah yana sauka to da Allah fada man ya yake sauka sai kace a zage fada ma sosai kuwa amma kai ma akwai amsa ga irwa da zaka bani shi zatin Allah shin Allah yana da zati ko bai da shi dole sai yana da zati sai kace to fada min ya zatin sai yake kana fada ni kuma na fada ma da yake sauka ta to ai ni ba sai ya zati sai yake ba sai to ni ma yadda ba mu labari yana da zati muka yadda to haka nan mun yadda yana sauka tunda shi ya fada kun bai fada mana ya yake sauka ba kawai mu abinda muka yi imanin saukan nan ta saba ma dukkan wata kowace irin sauka ce a duniya duk wata sauka da ka taba ji ko ka taba tunani to Allah ya saba da wannan yadda za ta sai saba da komai to ayyukan sama sun saba da dukkan wani abu da muke tunani ina fata mun gane amin amin to shine yake cewa jallal wahidul mutamaddahu ko mutamaddahu in muka ce mutamadda ism fa'il in muka ce mutamadda ism maf'ul Allah ya daukaka wanda shine kwaya daya tilo kuma Allah shine shayabo yace asha yace wa kul ka fada yace ya ani yana nufin kul ayyuhas sunniyu ya kai ahlus sunna allazi tamassaka bil kitabi was sunna wanda ya riko da alqur'ani da hadisi ka fada yace kul wala tataraddad ka fada kada kai wani kwangaba kwan baya kada kai wani inda inda ka fada kan ka tsaye sai sai kaulun nabin fadan shi mai tsarin wannan waƙe ibn abi dawud rahmatullahi ta'ala alaihi ma da yace yanzirul jabbaru yace yanzirullahu jalla wa ala ila sama'id dunya Allah subhanahu wa ta'ala yana sauka zuwa sama ta kusa fi kulli lailatin a cikin kowane dare yace ni annar rasul sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam saboda manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya faɗi wannan huwa a'lamu bi rabbihi subhanahu wa ta'ala kuma shine mafi sani dangane da ubangijinsa wanda karkin sai tabbata wa ma yaliqu bihi shi fi kowa sanin abin da ya dace da Allah فقل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم مالن يتي كفدي ابين ده منزو عليه الصلاه والسلام يا فدا واثبت النزول لله عز وجل كتبته ده wannan sifa ta nuzul ga Allah wanda yake mabuwayi madaukaki sai yace wan nuzulu min sifatil afal an nuzul yana daga cikin sifofi na aiki allati yaf'aluha Allah jalla wa ala wanda Allah mabuwayi madaukaki yake aikatawa bi mashi'atihi da ganin damansa wa iradatihi da nufinsa mata sha a duk lokacin da ya ga dama yace wa hadha an-nuzul wannan sauka tawatarat bihi al-ahadithu hadithai sun zamo mutawatirai an-nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi rawaha jama'atun min as-sahaba yace jama'a daga cikin sahabbai sun rawaito wannan huwa fi siha kuma yana daga cikin ingantattun littattafan hadisi ibn al-qayyim a cikin littafin sa as-sawa'iq ina jin abin nan as-sawa'iq al-muhrika ya kawo sahabi har sahabi 18 dai sahabi ware sahabi ware duk sun rawaito wannan daga manzo Ali sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ya wuce mutum sai khabar al-ahad ya wuce a ce to abinda ma sahabi 1 2 ko uku suka rawaito sahabi 18 mu kuma a wajen mu aqidar ahlus sunna ko sahabi 1 tag ya rawaito to mun gamsu muddin isnadi ya zama sahihi wani malami yace abinda zai baka mamaki su fa sahabban nan wanda suka fi kowa sanin yaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi mana dakon addinin nan zaka ga sallar da muke da azumin da muke zakka hajji da sauran mu'amaloli su da suka rawaito wannan ayatu sifat ko ahadithu sifat kuma suka rawaito wa'ancan to me yasa muka yadda muka bi hadisan sallah da azumi muka gaskata a wajen sa amma irin wannan kuma sai mutum ya tsaya na inda inda abinda ma bai taso bane to shine ainihin abinda malai yake faɗa yake cewa qadar kataba shaykhul islam bin taymiya rahimahullahu ta'ala mu'allafan mustaqillan bin taymiya rahimahullahu ta'ala ya rubuta littafi wanda yake mai cin gashin kansa fi sharhi hadithin nuzul a cikin sharhi hadithin nuzul wancan yanzilu rabbuna kusan ina jin an yi taqiqin littafi zai kai wajen shafi 100 zuwa 500 akan wannan hadithin hadithin nuzul yace huwa matbu'un mufradun kuma an buga shi wato shi kadai ba tare da sauran wayansu fatawoyi ba wutubi'a ma'al majmu' kuma an buga shi tare da majmu'ul fatawa na Ibn Taymiyyah mai mujalladi 37 bi unwani wato an yi masa adireshi da sharhu hadithin nuzul ma'ana sharhin hadithin nuzul ma'ana abin da yasa Ibn Taymiyyah ya sharhin wannan hadisi akwai mutane masu rubabban gwagwa ne wanda suke hararo zatin Allah da sifar Allah suna kwatantawa da abun halitta su ba so na rubabban gwagwa ne sai suke to shikenan yanzu an ce yanzilu rabbuna hina yabqa thuluthal layl al akhir yayin da thuluthin dare na karshe ya rage to ai shi dare ya bambanta daga wuri zuwa wuri yanzu lokacin da muke cikin daren nan a yanzu rana bata kai awa da faduwa ba to wasu kuma tsakiyar rana suke wasu kuma yanzu alfijiri dab da ya fito yake wasu kuma yanzu na ranar za ta faɗi ba ta kai ga faɗuwa ba to shikenan idan aka ce sulufin dare to sulufin daren wata al'umma sulufin daren wani garin sulufin daren wata ƙasa Ibn Taymiyyah yake ta wannan tunani ne na wanda bai masan waye Allah ba mutumin da yake jin jalalar Allah da kurjinin Allah cikin zuciya ba zai tsaya na wani tunanin ba domin wannan kawai tunani kake ma Allah da irin abin halitta wanda yake kasashe mai takaitaccen wuri mai takaitaccen aiki to saboda haka yayi bayanai masu fadin da dalibin ilimi ya kamata ya samu wannan littafi ya karanta illa iyaka dai larabcin yana da kwari sosai ba kowa bane zai iya karanta abubuwan da yawa wani sai dan gaggare amma dai za a dan gaggare su insha Allah amin fayajibu ithbatun nuzul lillah yace ya wajaba a tabbatar da wannan sifa ta nuzul a wajen Allah kama asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam kaman yanda manzansa tsira da amincin Allah su karanta bata gare shi tabbatar masa wa annahu yanzilu kullal lailatin kuma Allah subhanahu wataala yana sauka a kowane dare hina yabqa thuluthal layl al-akhir yayin da kashi wato kashi na ukun karshe ya zamo ainihin ya fara ma'ana kashi biyun dare sun wuce kashi na uku ya fara wa hadha yadmagu al-mu'attila malai yace wannan yana rushe maganan masu rafa Allah da sifofinsa li'annahu mutawatirun saboda hadisi ne mutawatiri li'anna min adatihim domin daga cikin al'adun mubtadi'a an yaqulu su rika cewa hadha hadithu ahadin wai hadisi ne na ɗaiɗaikun mutane la yufidu al-ilma baya fa'idantar da ilimi sai ce walakin hadha laysa lahum fihi hila malai yace amma shi wannan ba su da wata dabara dangane da shi لانه متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم domin hadisi ne mutawatiri daga manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace wa hadha an-nuzul wannan sifa ta sauka mithlu sa'iri sifatihi kwatan kwatin sauran sifofin Allah ne jalla wa ala laysa mithlu nuzulil makhluq ba kwatan kwatin saukar abun halitta bane wa innama huwa nuzulul jabbar kadai wannan shi sauka ce ta Allah mai kasaita jalla wa ala kama yaliqu bi jalalihi kaman yanda ya dace da daukakar sa wala na'lamu kayfiyatahu ba mu san yadda yanayin yake ba wa innama nuthbituhu kadai muna tabbatar da shi ne kama jaa kaman yanda ya zo a hadisi mu'minina bihi muna masu imani da shi la nata'awwaluhu ba za mu tawilin sa ba wala nu'tiluhu kuma ba za mu kore shi ba wala numathiluhu kuma ba za mu kwatanta shi ba binuzulil makhluqi anil makhluq da saukan wani abun halitta daga abun halitta ma'ana a ce wani ya sauka daga babur dinsa wani daga motar sa wani daga benin sa wani daga kaza to ba za mu taba yin wannan ba fa huwa nuzulun yaliqu bi azamatillahi jalla wa ala yace wannan sauka ce da ta dace da girman Allah magwayi madaukaki wal annahu hadithun mutawatirun to kasancewa shi wannan hadisi ne ma'ana domin ya kasance hadisi ne mutawatiri la ilata lahum fihi basada wata dabara a cikin sa to tunda hakan ne aka zo yusharriquna wa yugarribun sai suka ci gaba da yin gabar da yamma ma'ana sitan sitan suna ta neman to ya za a yi ban karashi ya za a yi fito da wani abin daban yuriduna takhallusa minhu suna nufin yadda za su samu kubuta daga gare shi faqalu sai suka ce yanzilu ya'ni yanzilu amruhu suka ce ai abinda ake nufi al'amarin Allah ne yake sauka ba shi ba malan sai ce fayuqalu lahu to ga amsar da za a ba su alhadith shi wannan hadisi fihi daga cikin lafazin da yazo cikin sa annahu yaqulu Allah da kansa yana cewa man yastaghfiruni fa aghfira la wa zai nemi gafara ta in gafarta masa wa man yasaluni fa utiya wa zai tambaye ni na bashi wa hal min ta'ibin fa atubu alai shin akwai wanda zai tuba na karbi tuban sa hal min mustaghfirin fa aghfira la shin yanzu akwai wani mai neman gafara na gafarta masa hal min sa'ilin fa utiya shin akwai wani mai tambaya na bashi sai mala ce fa halil amru yaqulu shin yanzu al'amari zai ce man yas'aluni fa utiyahu waye zai tambaye ni na bashi al'amari ba zai faɗi wannan ba man yastaghfiruni fa aghfira la al'amari zai ce wa zai neman gafara sai na gafarta masa kalla wa hasha ba abin da ta bayuwa bane sai ce fa hadha batilun kaga wannan ba tattan abu ne wa inna man ladhi yaqulu hadha huwa Allah subhanahu wa ta'ala wanda zai fadi wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala wa qalu kuma sai suka ce yanzilu rabbuna ai ma'ana abin da yake nufi da yanzilu rabbuna ya'ni yanzilu malakun min al mala'ika ai wani mala'ika ne daga cikin mala'iku yake sauka wa yuqalu lahum to kuma su ma ne sai a ce da su halil malaku yaqulu man yastaghfiruni shi mala'ika ne zai ce wane ne zai nemi gafara ta kuma mun san wannan ya gafara dhunuba illa Allah man yasaluni akwai mala'ika da zai ce waye zai tambaye ni hal min ta'ibin fa atuba alai akwai mala'ika da zai ce waye zai tuba na karbi tubar sa malan yace hal hadha yasduru min al malak yanzu wannan zai gangaro daga wajen mala'ika aw yasduru min ar-rabb subhanahu wa ta'ala ko ko wannan zai zo daga Allah subhanahu wa ta'ala yace al-jawab amsa hadha min ar-rabb jalla wa ala wannan daga Allah ne mabwayi madaukaki sai ce fa laysa al-muradu bi yanzilu amruhu wato ba ana nufin cewa ai al'amarin sa ne zai sauka ba walaysa al-muradu yanzilu malakun min al-mala'ika ba wai ana nufin mala'ika ne daga cikin mala'iku zai sauka ba li'anna al-amra wal malaka domin da al'amari da mala'ika la yaqula ni hadhihi al-maqalat ba za su iya fadan wannan santuka ba allati ja'at fil hadith wanda suka zo a cikin hadisi sai wato a wani lafazin ma na hadisin la as'alu an la as'alu ahadan an ibadi ba zan tambayi wani dangane da bayina ba ma'ana ni da kaina nake cewa su roke ni mala'ika sai faɗi wannan mala'ika ba zai wannan ba ba zai ce ba zan tambayi wani dangane da bayina ba kenan ya zamo shi ma rabbu ne mala'ika idan zai faɗi haka kaga wani abin da ba zai yiwu ba ne malan yace wa nazaran li dawrani shamsi hawl al-ard yace to lura da zazzagayawar ƙasa a rana wato ainihin a gefen ƙasa ko kuma a duniya kalu sai suka ce aidan kuma kaifa yanzilu to ya Allah zai sauka wallailu yahtalifu bi ikhtilafi al-aqtar alhali dare yana sassabawa da sassabawar yankunan duniya fashamsu taduru hawla al-ardi ita rana tana zagayawa ne gefen ƙasa wa yakunu nisfu al-ardi fi naharin wa nisfuha al-akhar fi laylin saboda haka rabin kasa zai iya kasancewa a cikin wuni rabin kasa na karshe kuma zai iya kasancewa a cikin dare fa yakunu indana naharu to sai ya zama mu yanzu a wajen mu wuni ne rana ce wa indal akharina laylun amma a wajen wayansu kuma dare ne wal aksu ko kuma akasin haka ma'ana ya zama mu dare ne a wajen mu su kuma rana kamar halin yanzu malami ce na kul to abinda muke cewa hadha la nadkhulu fihi mu ba za mu taba shiga a cikin wannan dirkaniya ba li anna hadha min amrillah domin wanda daga cikin al'amarin Allah ne falladhi sakhara al-layla wan nahara domin wanda ya hore dare da rana wanda alahuma ya ta'aqabani ya sanya suna tabibiye juna suna kasantar da juna huwa alladhi akhbara shine ya bada labari dai annahu yanzilu subhanahu wa ta'ala shi Allah mabuwayi madaukaki yana sauka fa nahadu nusbitu an-nuzula mu muna tabbatar da wannan sifa ta sauka wala nata'arradu lil kayfiyya ba za mu tabbijira ga ya kayfiyyan abin yake ba wala naqulu kayfa yanzilu ba za mu taba cewa to ya za'i ya sauka ba wa thuluthul layli yaktalif alhali thuluthul dare yana sabawa bi ikhtilafil aqalib da sa sabawa yankuna bal a naqulu mu abinda muke cewa hadha idha kana nuzul makhluq wannan inda za a ce sauka ce ta abin halitta to shine to shine za a zo a dinga wannan tawile tawile inda sauka ce ta abin halitta ina fata mun gane yace amma nuzulul khaliq amma sauka ta mahalicci fa huwa yanzilu kayfa yasha'u subhanahu wa ta'ala shine yake sauka kaman yanda yaso wanda kalke sai ya tabbata bukan buga misali irin wannan yanzu da Allah yace yas'aluhu man fis samawati wal ard yana roƙon Allah yana tambayar Allah duk wanda suke cikin sammai da ƙasa don Allah ba wai adadin halittu ba jinsi 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 don Allah ba zai iya faɗa mana adadin jinsi ko sa abin da yake nufi da jinsi yanzu ka zo ka ce tsuntsaye kaga tsuntsu jinsi ne to amma jinsi nawa ne karkashin wannan jinsin ka ce misali jinsin tattabara jinsin kurciya jinsin kaji jinsin agwagi jinsin zabi jinsin tsatsewala to wannan jinsin nawa za ka iya sakawa ba wanda ya isa duk wanda ya kike da mutum ya san jeji a ce maharbi ne mafarauci ne dan wane ne wallahi bai ce zana ma jinsunan tsuntsaye da ake su to Allah ya ce duk wanda suke cikin sammai da kasai roƙon Allah su a yanzu kana jin mutum ko kuma halitta trillion nawa take roƙon Allah a yanzu ba wanda ya san sai shi to yanzu dan Allah a zo a cikin masallacin nan a zaɓi mutum 30 su zo gaban ka siminti 15 suna magana da Hausar da ka sani lokaci daya suna ta baka labari wannan yana cewa kaza wannan yana cewa kaza wannan yana cewa kaza da Hausar ka a yi minti 15 kuma a gama a cikin Allah ka yi bayanin duk abin da suka ce a kuma da yi wannan kai wallahi mutum da sun ba yawa wani na fara wani farko kiji Allah wani kullum na gaba da kasa ya gama to amma Allah ya ce yas'aluhu man fis samawati wal ard a lokaci daya yarbawa nawa suke yi hausawa nawa suke inyamurai nawa fulani nawa wani cewa yake Allah ba ni wani cewa yake Allah na bani da wani ma yayi gum kawai zuciyar tana roƙon Allah Allah shi san me yake cewa kuma babu buƙatar da za ta kare wata buƙatar Allah ne san ta babu ita a cikin dai lokaci daya shi saboda tun bai sai da Ali yace to wai yanzu kana cewa lahirar nan za a zo a yi hisabi a sallami wani a binciki wani a hukunci tsakanin wani kai an ka duba duniyar nan yanzu ya Allah zai wannan ya gama sai yace to ya yake azurta su sai an gama azurta wani sannan a tawo azurta wani sai an talauta wani lokaci daya ana azurta wani ana talauta wani ana dauka wani ana kaskanta wani ana kashe wani ana raye wani kuma babu abin da shi kuma Allah ne to yanzu dai wannan sifar haddan ya faɗi wani abin da kwakwalwarka kai ba ta iya abin da zaka fara wata inda inda ka zo ga aiki na kusa wanda kasancewa ainihin ban ma zaka saka fiye sama aiki na kusa kusa kaga dole
sai dai mutum shi sa wato shi sha'anin al-ghaybiyat kawai abin da yake tsirci da mutum shine at-taslim sallamawa shi sa na faɗa mana lana ita cewa duk lokacin zaka zo sifatullah to ka kalli abubuwa ga gobe akalla guda uku zuwa hudu na farko ka yi bisa babu wanda ya san Allah kaman shi Allah da kansa to in ka yarda da wannan to duk abin da ya faɗa maka kai da gaskiya ne kuma shi ya san kansa da kansa sannan ka yarda babu wanda ya san Allah kaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kenan tunda ka ne dole ka yarda kuma abin da manzon Allah ya faɗa maka wanda shi ne gaskiya kuma abin da biyu dole ka yarda cewa Allah gaibu ne a wajen mu ba mu san yadda sufofin sa suke ba to ashe duk abin da ya zama gaibu na waninka ma baka iya sani na waninka yanzu da wanda zai zo yace dan Allah wa da kadi nawa ne a jihuna ka fada dan Allah nawa ne ɗan dubu dubu nawa ɗan ɗari biyar da nawa ɗan abin nan 20 nawa wallahi baka sai dai ki tasa shi kina ba ko ka mutar da shi duk sai ka gaba da sabin ga baki ɗaya ko ina jin dai kana da ɗan dubu dubu guda biyar ɗan ɗari biyar biyar guda bakwai kawai sai ka gaba sai ki to ba ko kwandala ke shiru gaibin sani sai in yanzu lama ya faɗa ba to wannan gaibin abin halitta kai ba ma wani abin halitta ba dan da kai fa zai shigo kai ka haife shi yazo yace baba da Allah ne na tuka mun fito wallahi ba kai daga mala ba ko ko me yake damu na yanzu a zuciyata dan ka ne baka isa ka ci ai tunda dana ne dole isa abin da ke bita sa baka isa ba sai yazo ma kauye ma shiri yazo ga baki ɗaya wato ainihin yazo mai ya girka ta kawai zai sa ka dauka haka ne shi kuma kawai ya girka ka ya wuce to ina ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda laysa ka mithlihi shay gaba ta uku mutum ya yarda cewa Allah subhanahu wa ta'ala nasiha yake wa mutane kuma tsira yake so gare su ma'ana wanda baya so ka tsira shine zai maka dungu shine zai maka burun-burun yayi maka wato me zaka yi cewa katisi-katisi dan ka kama a sai to ka faɗi ba kai daidai ba shi ko Allah duk abin da yake faɗa mana gaskiya ce so yake mabinta da yake to kaga ashe wannan za su sa ka yarda duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne abin da manzo Allah ya faɗa gaskiya ne tare da cewa ba komai ne za mu iya sanin yake kasancewa ba ya ishe ka bawan Allah ka duba kabari hadisi ya ambace shi rawatul min riyadul janna wa hufarun min hufarin nar hufarun min hufarin nar cewa kabari dausayi ne daga cikin dausayin aljanna sannan rami ne daga cikin ramin wuta yanzu wannan makabarta ta mutu ahmadiyya a ce yanzu a je a samu kabarin wanda ya fi kowa shan ni'ima ya fi kowa kusa ce ga Allah a je a tona ma shi in ka sa hannunka ba abin da za ka ci kuma shi yana cikin ni'imar da Allah kawai sai ya zarta la samaha Allah a ce akwai wanda aka fi mu aquba sama da kowa shi ma in ka sa hannu za ka ji zakan komai ba ha sani ma ka sa hannunka a wannan ka fitar a wannan ba za ka ji bambanci ba wanda kuma yana cikin ni'ima wanda kuma yana cikin shirka to idan haka rayuwa take wanda ma za shi ta kusa-kusa baka santa ba to ina ga abin da za ba gaibi ne mutlaq haka ne ba da wala mutum ya zama ya san ba yace kalu kuma sai suke cewa annuzulu shi wannan sifa ta annuzul yalzamu alaihi alharakatu walintiqal to in muka yarda da shi kenan zai nizumci cewa Allah subhanahu wataala wato yana motsawa daga inda yake sannan kuma zai kira tu daga wani wuri zuwa wani wuri akwai masu wannan tunani sai fa hal Allah yantakil min al-arshi ila sama'i dunya wa yataharrak kenan ana nufin Allah zai kira tu daga al-arshi ya zuwa sama ta kusa sannan kuma a ce zai motsa naqulu malai yace amsar da zamu bada hadha bahthun anil kayfiyya wannan dukkan sa bincike ne a bisa kaifiya kuma mun faɗa tun farko mun ce kaifiyan nan mu dai ba sanniya bace a wajen mu yace wa nahnu naqulu mu abinda muke cewa yanzilu kama ya sha'u yana sauka ne kamar yanda ya ga dama wala na'lamu la na'lamu al kaifiyya mu san kaifiyya ba saukar kadai ya fada mana da ya fada kace da mun fada mu kawai mun tsaya inda ya tsaya da mu ne shikenan Allah yanzilu kayfa yasha Allah yana sauka yadda ya ga dama wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne bisa dukkan komai huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda shi ne ya halicci samai da kasai falla naqulu fi hadha ba za mu taba kutsawa a cikin wannan ba kun ga shi sanya Imam Malik lokacin da wancan mutum yazo yake cewa ar-rahman al-arsh istawa kayfa istawa yayin da ya fada masa wannan magana sai yace akhrijuhu anni ko innahu mubtadi yace kai mun mu da shi wannan dan bid'a ne kuma ce mun da shi ta gani kenan mutum bai gamsu da abinda annabi ya gamsu da shi sabai yaso gamsu da shi ba a shi dole sai an fada mashi zare da abawa sai ce fa nahnu nuthbitu an-nuzul mu muna tabbatar da wannan sauka kama jaa kaman yanda abin yazo kullal laylatin a kowace dare shi ne ya buƙata sulusul layl al-akhir yayin da sulusul dare na ƙarshe ya rage nusbituhu wa nu'minu bihi muna tabbatar da shi kuma muna imani da shi wala natakallafu wala naltafitu ba za mu yi waiwaye ba ila wasawisi haula yazuwa waswasin wa'intan alladhina yastadrikuna ala Allah wanda suke kokarin cin yaran Allah ka annahum yaquluna kaman su abinda suke cewa innan nuzula la yaliqu bika ya rabbana kawai su abinda suke cewa kenan sauka ba ta dacewa da kai ya ubangijin mu li'annahu kaza wa kaza domin saukar ai kaza da kaza ce fa hum yastadrikuna ala Allah su kaman wato aidin cin yaran Allah suke jalla wa ala wa yastadrikuna ala Rasul sallallahu alaihi wasallam kaman cin yaran manzo alaihi salatu wasalam suke ka annahum a'lamu min Allah kai ka ce su ne suka fi Allah sani wa a'lamu min Rasul sallallahu alaihi wasallam billah kai ka ce kuma su suka fi manzon Allah sanin Allah subhanahu wataala sai ce hadha fihi su'u adabi ma Allah azza wa jalla a cikin wannan akwai munana ladabi tattare da Allah subhanahu wataala Allah yuthbitu an-nuzula wa hum yanfunahu Allah yana tabbatar da sauka su kuma suna korewa wa yaquluna kuma suna cewa yalzamu alayhi kaza wa kaza wato ai in mun ce zai sauka to abin zai lizimta kaza da kaza min al-lawazim al-batila daga cikin abubuwa malizimta bata to inda hun a wajen su wato wannan kada ku yi mamaki irin wannan ba na mantawa lokacin muna aji muna jami'a akwai malamin tafsiri mu Sheikh Falal Al-Qasus hafizahu Allah ta'ala yayi mana tafsirin suratul baqara to da yazo hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika ku duba da Allah ya wuce tafsirin hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aka fadi zuwan mala'iku aw ya'tiya rabbuka ko kuma ubangijin ka yazo aw ya'tiya ba'du ayati rabbika ko kuma sashen ayu ubangijin ka su a wani ayar hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya amru rabbika kaga Allah ya ambaci duk wannan ya ambaci zuwan mala'iku zuwan sa subhanahu wa ta'ala ya ambaci zuwan al'amarinsa wani dan ajin mu dan Tunis washi waje ka san galibi irin kasashen Tunis Morocco Algeria duk kasashe ne wanda bid'o'i sun yi kauci yan bid'a ne malam mafi yawan salati ne kuna a sunna yaron nan kawai Sheikh Falal ya gama tafsiri sai daga hannu sai ya ce Allahu ma ya'ti illa ma ya'ti amru wai Allah ba zai zuba al'amarinsa da zai zo Sheikh Falal ya yi shuru ya ba da sabon da zai ce masa sai Allahu musa'a wata da irin da sanya halin nan sai Allahu musa'a Allahu musa'a ya kuli ya'ti wa anta taqulu la ya'ti ya kuli ya'ti wa anta taqulu la ya'ti Allahu musa'a wallahi malaka ba zai fashe da kuka Allah ya ce zai zo da kansa kuma kai ka ce ba zai zo ba to matsalar kamar yadda na faɗa idan aka samu lalacewar aqida kowa da an faɗi wata sifa ta Allah to abu halitta yake kallowa kan aka ga an ambaci zuwan mala'iku to kawai sai mutun ya kallo ta to shi mala'ika an halitta shi wata halitta ce ta haske zai tira to daga wuri kaza zuwa wuri kaza to kenan Allah shi ma haka zai yi ta'ala an zalika ulwan kabira zuwan ya fada mana bai fada mana kaifiyar ba dole mu yadda cewa ai dukkan Allah zai so kuma ku duba Allah shi da kansa ya bambanta mana kaga yace an yi atiya rabbuka a wani kuma shi yake cewa aw ya atiya amru rabbik ya nuna ashe abin daban-daban ne akwai itiyanu ta'ala akwai itiyanu amrihi akwai itiyanu mala'ika to ashe abin da Allah ya dake dake ya bambanta dole mu yadda cewa kowanne da bayyane to amma abubuwa ne sai dai hankali wanda Allah ya ce shi ne yake karɓar shi Allah ya samu dare sai mallan yake cewa wa qaulun nabi fadar mawallafin wannan waka rahimahullahu ta'ala da yake al-jabba yace ayyallahu jalla wa ala yace shine Allah jalla wa ala min asma'ihi al-jabba daga cikin sunayensa akwai al-jabba sai ce wal jabbaru lahu ma'anin shi al-jabbar yana da ma'anoni al-jabbaru bi ma'anan ladhi yajburu ibadahu al-munkasirina idan muka ji al-jabbar ana nufin wanda yake dora bayinsa wanda ya zama sun samu karaya mun san karaya ba sai ta gaba ba ai mun riga mun faɗa karaya tattalin arziki karaya kaza karaya kaza duk abubuwa ga su nan mutum ne zai neman aure a kasa shi ai kaza kaje to Allah ya so sai ba shi wata wata tafi wata kaza Allah ya dora shi haka ne ko ba haka bane ba yawa mutum ya fito siyasar takara ya zama bai ci daɗe ba kaga ba ku siya kai kai Allah ya so sai ba shi abin da yake wancan da ya rasa saboda haka Allah shine dadin rakasa shine wanda yake dora karaya to shine mallan amin amin mallan Allah sai kita wal jabbaru in aka ce to wannan ba ta farko kenan sai sai wal jabbaru bi ma'ana allazi tajri ahkamuhu al qadariyya to sannan al jabbar yana zowa da ma'anar wanda hukunta hukuntansa na kaddara suke gudana ala ibadihi akan bayinsa duna an yamtani minha ba tare da sun yi tumbe daga wannan ba me akamar qadariyya dauki yunwa dauki mutuwa dauki barci dauki tsugono dauki farin ciki dauki bakin ciki wannan sun aka mar qadariyya ba dan da ya isa ya tsalle ya dire yace shi ba za su gudana akan sa ba mutum yace shi zai fara daga yau ba in dai magana ba shi ne ya nuna to ka je ka gwada baka san lokacin da zan zo ka asibitin da walau ba kwarai da gaske kuma ka kai kanka da kanka dan ka sabu a baka abin da zaka yi bacci ka samu lafiya to wannan sune wato Allah da yake shi ne al-hakim kuga akwai al-ahkamul qadariyya akwai al-ahkamut ta'budiyya su hukunta hukunta na qadara Allah ya yi su dan ya nuna wallahi shi ne isasshe ma'ana baka da zabi baka da zabi ba da sarakin da duk kudin sa duk tsarin sa da karfin mulki yace mu daga yau mun daina ba haya sai dai aje ai mana ya ba kuna ya ba kuna to ne isa duk mulkin ka sai ka sai ka zo na ka ji warin sai talaka yi haka ne ko baka bane to kaga wannan yana daga cikin al-ahkamul qadariyya Allah ya gajiyar da dan adam ko dole sai kai wannan ba wanda zai kai shi zuwa samu likita gaskiya ya gaji da ba haya na baya san sa to kaga kai sallama da duniya ai ka ce ai maka dabara da ba za ka ba haya ba to ka ce yan kwanaki ya rage ba a duniya to kaga wannan sun al-ahkamul qadariyya to Allah kuma sai su kuma akamu ta'budiyya su kuma Allah sai ya kawo su ikhtiyariyya in kaga dama kai yanzu idan mutum ya gada ba sai ka sabai shayi ka ce sa kuma ya tashi kamas ba mala'ikan da ya zo ya mage shi haka ne ko ba haka bane ba mutum in ya gada ma wata ramadan ya zo ya shige cikin azumi kun ba zai ji cewa an zo da wata sanda ana ta kwana masa ba kaga wannan ikhtiyariyya ne domin Allah ya gwada mutum ya ga tashi na kirki ne kuma da kirki ba to amma in mutum ya kalli waɗancan da ya ɗora min ya zamo cewa ba na da zaɓi sai na yi to da ya ga dama wannan ɗin ma haka za a yi to amma Allah da yake su kuma wannan Allah ya gina lada da zunubi akai shi yasa ya basu haka su kuma wannan ba a gina komai a kansu ba ka yi barci ko ka ƙi barci ba lada ba zunubi ka ci abinci ko ka ƙi ci ba lada ba zunubi amma dai kana so ka rayu kikkawar rayuwa shi da sato da zaka fike wannan ina fata mun gane to Allah shine amin amin Allah shine wanda yake gudanar da wannan hukunta hukunci sai sai fa akamullahi dalla wa ala yace hukunta hukuntan Allah magwaye madaukaki alqadariyya wanda suke na kaddara la radda laha ba wanda sai mayar da su wala mu'aqqib kun ba wanda sai bikaji yace sai me yasa aka yi mana haka fa wanda sai wannan yan sai ka cewa mutum likita ne kwararre ya ba wani maganin cuta kaza ya ba wani maganin cuta kaza ya ba wani ɗaruruwa da sun warke sai Allah sa wannan cuta ce za ta kashe inda a ce warga hannunsa take bai kamata wannan cutar ta kama shi mabala ta kashe shi to sai ta kama shi kuma ta ba kashe shi dan an nuna masa cewa kawai ɗar aran dama ce aka ba shi yake ɗan dabaru amma ba shi ne mai hakikanin abubuwa Allah ya sa mu dace to shine sai yake cewa wal jabbaru min ma'anihi al-lugawiyya to kuma kalmar ta al-jabbar daga cikin ma'anonin sa na luga al-alil murtafi shine madaukaki wanda ya birbisantu wallahu jalla wa ala fawqa ibadi Allah subhanahu wata'ala yana sama da bayin sa wannan fawqiyya ce zatiyya qadariyya zatiyya ta fuskar zati sannan kuma har yanzu ma'anawiyya yanzu kana zaune kai da mutum za ka ai wani sama da wani yake duk da ku a zaune kaga wannan fawqiyya ce ma'anawiyya kila akalla a ce shekarar sa 30 kai shekarar ka 20 yana sama da kai a shekaru ko a ce a'a wani na da jarin miliyan 1 kai kana jarin 500,000 yana sama da kai a kudi ko kuma a ce a'a qualification ɗinsa kai digiri gare kake kuma dakta ne yana sama da kai ta fuskar kwali to kaga wannan fawqiyya ce ma'anawiyya to shi Allah da ake cewa hulul qayr fawqa ibadi wannan fawqiyya ce da dukkan ma'anonin ta gabaki daya wa huwa al-qahir fawqa ibadi wa huwa al-hakim al-khabir Allah shine mai rindaye sama da bayin sa kuma shine gwani mai cikakken sani wa huwa al-qahir fawqa ibadi shine mai rindaye madaukaki sama da bayin sa wa yursilu alaykum hafaza kuma shine yake aiko muku da wanda suke gadin ku suna kula da ku su ne ainihin mala'iku to an nuna mun lokaci sai mu tsaya wannan gabar insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu ranar kewo abinda muke daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren mu gane da daidai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan yake cewa assalamu alaikum ita malam mara Allah ya saka da alheri malam tambaya ta ita ce wani daga cikin malaman mu na ahlus sunna yayi mana bayani wai za a iya yin sihiri ma'ana tsafi to malam mu kuma karantarwar da kuke yi mana wannan shirka ne Allah da manzansa sun hane mu kuma yin sa kafirci ne to amma malam ban sani ba ko cikin iyayenmu sahabbai an samu waɗanda suka yi to malam wani irin laifi dan uwa musulmi zai yi har ya kai ga an yi masa sihiri sannan malam dan Allah ayi mana addu'a Allah ya cire mana hasada azukatanmu Allah ya kara wa malam lafiya zan yi matukar mamaki a ce wani malamin ahlus sunna ya ce a iya yin sihiri ko zafi zan yi matukar mamaki abinda nake zato dai kila ba a fahimci magana ta sa ba ko datso magana ta sa kai hasali abinda zaka ga masu sahabbai sun tafi akai mafi yawan suna ganin duk mutumin da yayi sihiri ya tabbata kawai a ji a fille kansa Nana Hafsa Allah ya kara mata yadda ina jin ya kai karo biyu ko uku an zo da wani sun yi sihiri tace a ji a fille musu kawuna sihiri da nassin alqur'ani kafirci ne wa ma kafara sulaiman walakinish shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra
kaga aka ce sai dai shedanu sune kafirai me kafirtar da su yu'allimuna nasu sihir suna sanar da mutane suna koya mutane sihiri saboda ka sihiri kafirci ne shi sanya ma har aka zo aka yi ta baba malamai suka tattauna shin yanzu sai aka yi mutun sihiri ya halatta a dauki shi wannan mutun a je a kai shi gun wani mai sihiri da mutun da arne ne yayi sihiri ya kare wannan sihirin malamai ahlus sunna suka ce baya halatta tunda dai shi wanda aka yi wa sihirin musulmi ne to a je a bi ayoyi na qur'ani da kuma tsarin da musulunci yazo da shi irin sun mu'awizatani da sauran addu'o'i amma ba a zo a yi sihiri ko a kare sihiri da sihiri ba Allahumma ban sani ba ko yana nufin as-sihru lughatan ko san akwai as-sihru lughatan akwai as-sihru istilahan as-sihr kawai da larabci shine duk wani abin da za a iya kawar da hankalin mutum wani abu da zai dauki hankalin mutum shi zaki cewa inna min al-bayani da sihra a cikin bayani akwai bayani mai dauki hankali yanzu akwai mutumin da yana da wato gwanin cewa a magana in yazo ya fara tsara ma abu sai ka dole ka gamsu da abu to kaga wannan lugatan za a ce kalamuhu sihr to amma wannan lugatan ne ba istilahan ba amma dai abinda zan so ga shi wanda ya rubuta wannan takarda don Allah ya koma samu wannan malami idan kasar ne ka ji ka same shi ka ce akramaka Allah ko wani kasar ɗinka da yake yawo mu dai mun fahimce shi sosai ba in ya so ka kunna masa in kuma daga cikin darussan da aka yi ne a gabanka ka same shi karamaka Allah darasin ka na lokaci kaza ga abinda ni na fahimci ka fada ko ban fahimci daidai bane na tabbatar in dai malamin sunnan ne to lalle an yi masa fahimtar da bata dace ba to gaba tambayarsa ta biyu yake cewa ayi mana addu'a Allah ya cire mana hasada a zukatanmu to ita hasada Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yace babu wata zuciya ta wani dan adam da Allah ya sai da aka dan diga masa ita ko gagane sai dai mutumin kirki sai burzuke ta sa mugun mutum shi kuma sai fitar da ta sa to amma wani malami sai ya bada wata mafita kyakkyawa yace in kana auna kowanne dan adam da wannan ma'aunin to ba za ka rike masa hasada ba mai hasada ma tukuna kun ga hasadan nan kala uku ce biyu munana ɗaya ba laifi mafi munin hasada shine mutun yayi burin ni'imar da Allah yayi ma wani a tankwabar da ita ko shi bai samu ba ma'ana a fasa kowa ya rasa wanda bata karasa wannan muni ba amma dai mummuna ce Allah ya kwace abin da ya ba wani ne ya bani shi kuma ya tashi a tutan babu kai ta ma wannan mummuna ce wanda bata da laifi ita kuma an kira ta gimba shine mutun yayi burin Allah ya bashi irin abin da ya ba wani ba tare da an raba wani da nasa ba ilimi ne Allah ya ba wani mutun ya dinga addu'a Allah ni ma ka bani irin ilimin wani da yake miki addini kamar da yake taimakon addini Allah ka bani kudi irin na wani in taimaki addini kamar da yake taimakon addini wannan abu ne mai kyau har ma hadisi ya nuna mai wannan da gaske a zuciyarsa to zai samu lada kamar lada ta wani akwai hadithin Abu Kamshat al-Anmari ya rubuta hadisi ne ingantacce cewa mutumin da zai ga Allah ya ba wani abu ilimi ne misali ya gaida da taimakon addini ya ce ya Allah Allah ka bani ilimi irin nawa ni ma in taimaki addini da shi to in dai daga bakinsa har zuci to shi ma Allah zai bashi lada kamar ta wancan to amma nan malamai sun ce basic banda analysis yawwa ai Allah da tuba yanzu kai da baka da kokobo wancan ya gina masallaci ya gina makarantu ya taimaki bayin Allah kai kuma daga buri sai ka zuba na 100% kamar sha'a za a baka basic kila misali a ce basic din ladan shine 50 to amma kuma akwai analysis na wajen trillion kaza to kai ka san basic din gurgurdan kyakkyawan niyyarka amma wancan alawus mutum tunda baka aiwatar ba wannan kuma sai dai ka yi hakuri to saboda haka irin wannan ta hukun babu laifi to wani malami sai ya ce idan Allah ya jarrabe mutun da asara daga cikin abin da zai sassake ta duk abin da Allah ya ba mutun kaji babu dali to ka ba kanka labari wannan mutun da Allah ya ba kaza din nan saboda dai biyu ne ba na uku ko dai Allah ya ba shi dan yana son sa in ku dan yana son sa yanzu kai ka isa ka jada wanda Allah yake so ko sarkin garin nan da gwamnatin garin nan suka ce wane namu ne wanda duk ya ja da shi da mu yake ja to annan jihar dai yafi karfin ka yawa to ballatala kuma ce Allah subhanahu wata'ala ya ce ina son wane kuma dan ina son shi na bashi kaza ai din kace zaka ja da shi garin ka zai kasa dai kenan ko kuma ya zama abinda Allah ya bashi dan baya son sa baya kaunar sa to me hasada ga wanda muke masa gidan wuta mutum ne an yanke masa hukuncin kisa za a je a fille kansa an kama hanya sai aka mika masa kosai sai ka je ka fizge kosan aiki to baka kara masa tunda daga wannan din shike ne za a je a fille kansa me za kai hasada abin da garin ya ce ya kare to duk mutumin da Allah ya ba wani abu zai wuce wannan ba ko dai Allah ya bashi dan yana son shi baka isa ka ja da wanda Allah yake so ba ko kuma ta lalace aka yi masa shigo shigo ba zurfi kaga wannan tausayi ya kamata ya baka ba haushi ba Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.